na yu wadace samin ki idanu ba san gajiyawa da kallon ki dare rana safiya gori na muka sanci tare Kenki wanda ya same ki shi ya zama dangata.